yayin da ana ci gaba da gudanar da bukukuwan babbar sallah shugabannin al'ummar musulmi a jihar Imo sun kira ga jama'ar Najeriya da su kasance masu neman zaman lafiya a koyaushe don kawo ƙarshen kalubalolin rashin tsaron da ƙasar ke ta fama da su. Malam Bashar Uwakwe shine shugaban majalisar musulmi na jihar Imo kuma ga abin da yace.
My message to Nigerians is that they should issue to peace and avoid violence and anything that is going to bring destruction of the peace of the public.
Yace sako na ga ƴan Najeriya shine su nemi zaman lafiya, su kuma kauracewa hargitsi da kuma duk abin da na iya tada hankalin jama'a. Ina kuma kira ga kasar daga hukumomi zuwa talakawa da kowa ya tabbatar da zaman lafiya duk inda yake, saboda wuce gona da iri bai da wani amfani. Amma idan akwai fahimta, idan akwai zaman lafiya, za a samu ci gaba. Saboda haka ina roƙon dukkanin 'yan Najeriya da shugabanni da 'yan siyasa da musulmi da Krista kowa ya rungumi zaman lafiya. Mu kauda kabilanci da bangaranci, mu fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye.
Sunana Alhaji Abdullahi Yayabiu, Secretary na Muslim Council Imo State. Alhamdulillahi an yi sallah lafiya, kuma ina kira ga duk jama'an mu na Najeriya bisa iri abubuwan da yake faruwa da rashin tsaro, don Allah don Annabi kowaye kowani gida ya zama su jami'an tsaro ne, dinga bada labari duk abin da suka gani ba daidai ba wanda zai kawo rashin zaman lafiya a nan Najeriya, a gidajen mu da hanyoyin mu da masarautun mu da sauransu duk gabaki daya. Duk inda ka ga abin da zai kawo mana rashin tsaro, don Allah don Annabi a bawa jami'an tsaro labari domin su dauki mataki a gaggauce mu saki wannan abubuwan da ke faruwa. Kuma ina fata Allah Ubangiji ya ba Najeriya zaman lafiya, ya ba duniya zaman lafiya, ya ba mu zaman lafiya, gidajen mu da sauransu, alhamdulillahi.
Sai kuma Oba Musiba Oladeji, sarkin Yarbawa na jihar Imo, ya daura akan batun da cewa
we should embrace peace because the insecurity setting this nation.
Yace mu rungumi zaman lafiya saboda rashin tsaro a halin yanzu na wa kasar barazana. Ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta dauki kokwarar mataki akan wannan batun, saboda matukar ba mayar da hankali akan wannan ba, hakan na iya wargaza kasar. Ina kuma kira ga 'yan Najeriya da musulmi da Krista da mu rungumi zaman lafiya. Duk inda muka tarar da kanmu, mu kasance masu wanzar da zaman lafiya. Daga bisani, mai taimakawa gwamna Emeka Ihejo na jihar Imo akan lamuran arewa, Honorable Hassan Yaya Babidi, yayi matukar yaba a gwamnan don goron sallar da ya raba wa al'ummar musulmi a wannan lokacin sallah.
Ina amfani da wannan damar isar da sakon gwamna zuwa ga al'ummar Najeriya gabaki daya, musulmi da Krista su rungumi juna, su zama tsintsiya madauri guda, kuma su karfafa dankon zumunci tsakanin su. Kuma ina amfani da wannan damar yaba goron sallar da gwamna yaba al'ummar musulmi na Imo State, buhunan shinkafa masu yawa, raguna da kuma shanu guda hudu. Muna addu'a Allah ya bashi iko da nasara a kokarin da yake yi ya sake gina jihar Imo.
Yayin da kuma garkuwan Hausawa na jihar Imo, Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman, ya mika sakon godiya ga gwamnan.
Gaskiya abin da zan ce wa gwamna, ni ba ma san me zan ce mai, tunda ba taba ba, wannan shine na farko. Ba taba ga wannan da ya tako ya shigo cikin anguwan mu ba, yana kan mulki sai shi. Kwanan shi bakwai da cin mulki ya tako ya shigo anguwan mu, ya zo ya bamu dukiya, ya bamu abinci, ya bamu komai. Yanzu kuma gashi an sake zuwa sallah, still bai kiba bai kasa a guya bai sake zuwa, ya bamu shinkafa buhu 60, ya bamu saniya guda 4, ya bamu raguna. Me za mu ce mai? Sai dai mu ce Allah ya mai albarka, Allah ya zaunar da shi lafiya, kuma Allah ya bashi mashawarta na gari wanda za su bashi shawaran da za a ci gaba a safi zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mun gode mai, Allah ya mai albarka.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Najeriya kasa daya uwa daya, uwa daya uba daya kasa daya. Najeriya uwa daya uba daya, haɗa tayi ku bar kabilanci da bambanci a duniyar mu. Mu haɗa tayi mu daina fada na addini ko na siyasa.